Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu kasattacin masu aikata laifuffuka, kama da yin kudaden jabu, fashi da makami, satar mutane, satar motoci, masu sayan kayan sata da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Samuel Damilola Adegbuye ne ya gabatar da masu laifuffukan a gaban taron manema labarai.
Today we are parading 47 notorious suspects who were arrested in connection with cases of armed robbery, cases border on kidnapping, burglary and stealing, and other vices.
Commissioner 'yan sandan na jihar Oyo, Samuel Damilola Adegbuye, ya ce muna gabatar muku da mutane 47 da ake zargi da aikata fashi da makami, masu satar mutane, masu fasa gidaje da sata, da ma wasu laifuffuka da dama. Commissioner 'yan sandan na jihar Oyo ya roki jama'ar jihar Oyo da su tsegontawa jami'an tsaro masu laifuffuka da mabuyar su. Daga nan sai na ji ta bakunan wasu masu laifuffuka da sayan kayan sata.
Yes, my name is Femi Fawaya. I was arrested for unlawful possession of the Nigerian fake currencies. I used to photocopy it with color photocopy machine.
Dan shekaru 68 da haihuwa, mai farin gashi ga kai da fuska furfura, Mr. Femi Fawaya ya ce an kama shi ne da kudin jabu na Najeriya. Shi yake buga su da wata na'ura.
Sunana Abdullahi Adamu.
Me ya kawo ka na headquarter 'yan sanda ta jihar Oyo?
Abin da ya kawo ni na headquarter 'yan sanda ta jihar Oyo, na zo a goma shi ne sayan mashin. Wayannan sun sata mashin ga su wayanda aka gama bayani da su yanzu nan. Sun saida ma wannan Alhaji Hassan, shi kuma ya saida mini.
To kai baka san cewa mashin din sata bane?
Eh, gaskiya to yanzu ko na ce ban sani ba, ai bani hita.
Shekara nawa kana sayan mashin ga wannan Alhaji Hassan?
Ga wannan bai wuce shekara daya ba, fara ganin murjunan shi. Amman wajen wani bakanike ne nake ganin shi. A wannan lokacin ya an kama bakanike mashin, shi kuma shi ke jin Hausa dun ban jin yarbanci.
To daga ina kake fitowa?
Daga Niger State.
Kai ina sunanka?
Sunana Aizu Gidowu.
Gaskiya ne ke ka sayar mishi mashin?
Eh, gaskiya ne ina sayar mishi da mashin.
To wannan mashin ina ka same shi?
Ga su son da yaro ne, in sun bani san kira shi san sayar mishi.
Suna ba ka kyauta ne koko kana sai gare su ne?
Za su sayar mun ne sai wannan mai sai.
To ka san inda suka samu mashin din?
Eh, wani lokaci ba su kiya mun. Gaskiya ne suna samu ba, sai su je mun ga kaya.
Amma an ce mashin din na sata ne?
Kwarai. Na sata ne, eh, an gaya mun.
Kuma ka yarda?
Eh, na yarda.
Abubuwan da an ka gano ga masu laifuffukan sun hada da motoci samfurin Camry da Honda, firjin, babura, na'urori masu kwakwalwa, wayoyin salula, kudaden jabu, bindigogi, kirar gida da waje da dai sauransu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.